الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا استبت الله سبحانه وتعالى عند سير رحمة صديقك يهدى مؤمن صافية قدمك روكو الله سامنا البركة اسكنت صافية اللحدي talatin ne ko daya 30 ga watan Rajab tafin Ar-Rahiq Al-Maktum na malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Har yanzu muna tattaunawa daga abinda malamin ya rubuta mana dangane da yaƙin Uhud, kuma za mu tashi inda yake cewa ahraju sa'atin fi hayatir rasuli sallallahu alaihi wa sallam, wato sa'a mafi kunci a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana babu wani hali da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba shiga na kunci dangane da rayuwarsa ake nufi. Irin wannan abinda yake ya kai ga dabda a ce kafirai sun ce sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da yake nufi kenan halin tsanani da kunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga. Wannan baya nufin babu wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shigar wahala irin wannan. Mun san kissar Taif, yadda yaje ya dawo da jifan da aka yi masa, kuma bayan dawowarsa daga Taif Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa. Girmansa na tsayinsa, na matsayinsa kai na manzo, yana cikin abin da ya bayyana a wannan irin abun. Wasu abubuwa guda hudu Allah hada masa suka zo masa kusa da juna na jarrabawa, wanda da wani ne wanda ba annabi ba mai karfin imani irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sai ya raurawa, shi manzo ne. Allah ya tabbatar masa ya je Taif, kabilu goma a garin Taif babu wanda bai bi su gida gida ba, yana kiran su zo su karbi addinin musulunci. Suka yi watsi da shi, suka ki karba, suka tara samarin gari suka koro shi da jifa, har aka ji masa ciwo, jini na zuba daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya cika masa takalminsa. Yazo zai shiga Makka, suka ce a'a ba kuma zai shiga ba, sai da Al-Mut'im ibn Adi ya bashi a jiwar ko kariya ya shiga Makka. Ba a jima ba Khadija ta rasu, ba a jima ba Abu Talib ya rasu. Duk a waɗannan 'yan kwanaki Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa masa waɗannan abubuwa, wanda in ba annabi ba jure su, wato sai mai ƙarfin imani, Allah maɗaukaki ya ƙara masa daraja. To wannan kuma ana cikin yaƙi ne, wannan wanda za mu karanta yanzu a halin da ake cikin yaƙin Uhud. Mun ji a baya makon da ya gabata abinda muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira sahabbai su juyo baya ko su zo, kafin su zo mushrikai sun riga su zuwa inda yake. To menene ya gudana nan ne muka tsaya dama. To sai ke cewa wa ba'da suqut ibn as-sakan, bayan ibn as-sakan ya fadi, Umarat ibn Yazid ibn as-sakan, wanda malam ya gaya mana cewa shi ne na ƙarshe wanda ciwuka da aka ji masa da raunukan da aka ji masa a jikinsa shi ne ya sa ya zauna ya kasa yin motsi, har daga baya aka sa shi a wato kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan bayan mutumin nan ya faɗi, baqiyar rasulu sallallahu alaihi wasallama fil qurashiyyin faqat, sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ba kowa tare da shi sai wannan Qurayshawa guda biyu. Ba ya gaya mana mutum tara ba, akwai al-Ansar guda bakwai, akwai kuma Qurayshawa guda biyu. Qurayshawan nan guda biyu ga su samu ji, shine ce fa fi sahihain, ya zo cikin Bukhari da Muslim. An Abi Uthman, daga Abu Uthman qala, ya ce lam yabqa ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd tilka al-ayyam allati yuqatilu fihinna غير طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص. وأن ننسوني قريشة وقدابي لوك سندا صلى الله عليه وسلم سولا سنت في جولة وأن يكي حلي تم sai suka ji kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin waɗannan na kusa da shi din har an zo an kashe mutum bakwai a cikin su mun ji dai da aka yi a makon da ya gabata to waɗanda suka rage masa saura mutum biyu daga cikin Qurayshawa Talha ibn Ubaidillah da kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas wa kanat ahraj sa'atin bin nisbati ila hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci shine lokaci mafi kunci sa'a mafi kunci kenan mafi tsanani dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai wahala da ya shiga ba rayuwar a same ta ma ko ba a same ta ba ma'ana dab da mutuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fursatun zahabiyatun bin nisbati ko wa fursatan zahabiyatan ay wa kanat fursatan zahabiyatan bin nisbati ila al mushrikin kuma wannan sa'ar ta kasance wato wata dama ce kai ka ce ta zinare kamar da ake fadi a dangane da wato su mushrikai sun samu dama araha gata nan kawai suna gaga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi shikenan an huta su a ganin su yawa ولم يتوانى المشركون لوكسن سو مشركاي بس يي وتا وتا با شيني معنى لم يتوانى بس وني باتا لوكشي با فينتي هاز تلك الفرصه وجن امفاني دا wannan dama فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم دومين كو سن تترو كارفين سو غبا دايا ده هارين دا زاسو كاي سكا تترو شي غا منزان الله صلى الله عليه وسلم زاسو كشي شي وطمعوا في القضاء عليه kuma har suka yi kwadayin su kare rayuwarsa ramahu utbah ibn abi waqqas akwai utbah ibn abi waqqas shi ya jefe shi bil hijarati da dutse ya jefe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a li shiqqihi sai same shi a gefen jikinsa shine shiq jam farkon abin da suka fara kenan wa usibat raba'iyatu al yumna as sufla sai aka sami ɗaya daga cikin hakwarin nasa na gefen dama na ƙasa daga cikin hakwarin da ake ce ma raba'iyya wa kulimat shiqqatuhu aw shafatuhu as-sufla kuma aka ji rauni ga shine kulimat anci maklum mutumin da aka ji masa rauni yawa kulimat shi ba magana kalami bane amma duk kalmomin ko in ce harufan guda ɗaya ne sai ce an jiwa leban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙasa aka ji masa ciwo gashi nan kuru-kuru jiwon an dauje masa da jini na fita yace wa taqaddama ilaihi Abdullah ibn Shihab az-Zuhri sai Abdullah ibn Shihab az-Zuhri ya gabata zuwa gare shi fa shajjahu fi jabhatihi ya ji masa wani ciwo duk wannan fa ya dakcin kafirai ne su waɗannan har sun isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sun kai hari har sun taba shi ya ji masa ciwo fi jabhatihi a goshinsa waja'a farisun anidun huwa Abdullah ibn Qami'a akwai wani daga cikin mahayansu mai tsaurin zuciya shine anid ana kiransa Abdullah ibn Qami'a fa daraba ala atiqihi bisayfi har ya samu yadda ki kafadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi kun ga abu an riga an zo kusa yawa shi yasa ya fadi cewa shine ahraji sa'a ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace darbatan anifatan shaka li ajliha ya same shi wato da yayi masa da duka mai karfi wato sara mai karfi wanda sai da ya ji ciwo wato a wannan in an ce shaka ana nufin ya ji ciwo ya samu rauni ya samu wani abu na rashin lafiya yace shaka li ajliha akthar min shahrin har fiye da wata guda yana jin ciwon sa yana jin zafin abun yana damun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa annahu lam yatamakkan min hatki dir'ain amma duk da haka bai samu daman da ya karye wannan silke guda biyu ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a wannan rana in ku manta ba ashirin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta a baya ko yace silke har guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kun ga hikimar me anan al-akhd bil asbab dama mun karanta a baya me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa silke har guda biyu komai kaga Allah ya sa annabinsa yayi akwai hikima a ciki yau da an bari ba ai wannan bala Allah ciwon sai fi haka amma duka dama Allah ya rubuta hakan za'a kuma domin ya zama jarrabawa ne ga mu'minai ya zama darussa manya manya aka ba su a cikin wannan abin da ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ya ba su umarni su tsaya a wani wuri musamman mahayan nan masu iya harbin nan da ya dora akan jabalin ruma ko ishe kasu sauka saukar waɗannan mutane shine sababin duk abin nan da yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai ke cewa thumma daraba ala wajnatihi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kai wani saran akumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajna darbatan ukhra anifa kal ula wani saran mai karfi shi ma kaman na farko hatta dakhalat halaqatani min hilqati al-mighfar fi wajnatihi har sai ya zama malafar da take kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karfi sai da wato sarƙa guda biyu daga cikin sarƙoƙinta suka shiga cikin kumacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga saboda akwai shi ma wannan abin na ƙarfin ne a kansa sallallahu alaihi wasallam ba dan haka ba sai wani abin ya zama daban labarin ba wannan ba duk da abin da Allah ya kaddara kenan abin nan da ya faru dama shine kawai mai iya faruwa wa qala sannan yace khudha wa ana ibn qami'a dama idan mutun ya samu mutum ya kai masa wani hari har ya dake shi yakan faɗi irin wannan abun larabawa ce khudha mana ga rabona nan ce gashi nan daga gare ni niwa ne shine ya faɗi sunansa yake cewa khudha riqeta kamar irin wannan mana an dai zaka fassara direct fassara shi mana ungo wannan irin duka wa ana ibn qami'a ni ne dan qami'a inji shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa huwa yamsahu ad-dama an wajhati wa an wajhihi yana shafe jini daga fuskarsa sai yake cewa aqma'aka Allah Allah ya kaskantar da kai dan qami'a ko to qami'a ma'anarsa dama shine makaskanci duba wani arashi shi ma yawa Allah ya sa mai masa wannan din sunansa kenan sai kuma yi masa addu'a da sunansa yace Allah ya kaskanta ka shine aqma'aka Allah shine a ƙasa yake ba mu labari nan mun kun duba Hamis nan ƙasa yake cewa wa qad sami'a Allahu du'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya ji ya kuma karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an ibn a'id an ibn qami'a arwato daga ibn a'id cewa shi wannan ibn qami'a din da yadda ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai masa irin wannan mummunan sara in sarafa ila ahlihi ya koma gida bayan an yi wannan yaki fa kharaja ila ganamihi wata rana ya fita zuwa dabbobinsa gun tumakinsa da yake kiwo fawafaha ala zirwati jabalin sai ya samu tumakin a saman kololin saman dutse suna kiwo fa dakhala fiha ya shiga cikin tumakin nan nasa fashadda alaihi taisuha sai ɗaya daga cikin tamaren cikin wannan wato awaki din ya kawo masa hari taure ne dan taure فنطحه نطحة أردأه من شاهق الجبل يسوكي شي وني إلين سوكا داي غنغرو دا شي daga kasan wannan wato dutse fatakatta ya gutsitsire dai dai da dai haka wannan dan taure yi masa dan tauren sa da ya mallaka shi ya kaskantar da shi ya halaka shi ya gutsura shi kashi kashi wannan yazo a cikin Fathul Bari juz'i na 7 shafi na 372 yace wa inda Tabarani a wurin Tabarani kuma yace fa sallallahu alaihi taisa jabalin cewa ba wai a nasa da yake kiwo bane a cikin awaki ne da ake samu dama akwai awaki su a abin nan kasashen Larabawa za ka ga akwai awaki najeji ne a nan ake samun su akan dutse ana ce musu taisa jabal to irin ɗaya daga cikinsu ne ya same shi fa lam yazal yantahu hatta qata'ahu qit'atan qit'atan ba wai jeho shi ya kasa ba yace shi rika sukansa yana sukansa da kaho sukan kaho sai da ya gutsutsura shi naman sai ya gutsutsure a yanki yanki kaga wannan ko kaskanci ne babba shi ma a Fathul Bari kamar yadda ya kawo ya fassara mana shi aqma'aka Allahu abin da ke nufi shine adallaka Allah to yace wa fi sahihi ya zo har yanzu a cikin sahih wato al-Bukhari annahu kusirat raba'iyatu cewa an karya haƙorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba wa shujja fi ra'sihi, akai masa rotse, mana aka fasa masa kai. Faja'ala yaslutu damu anhu, har jini ya rika fitowa yana kubugowa daga cikin goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kayfa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyihim, yaya za a yi mutane su yi nasara bayan ku sun ji rauni ga fuskar manzansu? Ai, ba zai yiwu ba. Wa kasaru raba'iyatahu, sun karya masa ka haƙori. Wa huwa yad'uhum ila Allah, alhali ko yana kiransu zuwa ga Allah. Fa anzala Allahu azza wa jalla, to Allah kuma da yake shine Allah, addinin kuma nasa ne. Kuri abin da ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya saukar da aya ce, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Lamarin ba naka bane, lamarin nan ba naka bane, baka da komai a ciki, lamarin na addinin Allah ne. Aw yatuba alaihim, ko dai Allah ya karbi tuban su ya gafarta musu, in ya so sai su musulunta kuma su zauna lafiya a cikin musulmi. Aw yu'adhibahum, ko kuma ya azabtar da su, fa innahum zalimun, domin ku su azzalimaini. Amma ba sai kai musu irin wannan addu'ar ba, shine ma'ana ba sai ka ce ba za su ci nasara ba, kyale su. Lamarin nan na addini, ma'ana ka ga wannan yana nuna mana me, darasi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umma, cewa duk wanda wani abu ya same shi ta hanyar wannan addini, to ya dauke shi jarabawa daga Allah subhanahu wataala, yayi hakuri, ba ya bukatar zage-zage da ko cin mutunci ko wani abu wanda ba zai kai shi ga neman ladan abin da aka yi masa ba. Jarabawa tana sababa mutum ya samu me, ya samu lada, ya samu kankarar zunubi. To idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a mummuna akan kafirai fa, amma aka ce masa a'a kai ka bari, lamarin nan na Allah ne kuma addinin nasa ne, kyale su da shi, Allah shi zai magane su. To ina ga wani kuma wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to Allah ya ba mu ladan jarabawa ko wace iri ce. Ita wa fi riwayatin ko wa fi riwayati Tabarani, a riwayat Tabarani ga wannan kissar, abin da ya faru shine, annahu qala yawma idhin, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai nan kun ga, ya ce mana, kaifa yufrihu qaumun shajju wajha nabihim, ko to a wata riwayan wadda Tabarani ya roto nan shi malam Tabarani kawai ya kawo, banda Tabarani duk da kasa Fathul Bari ya ambata riwayar, akwai ta a wurin al-Imam Ahmad ibn Hanbal a Musnad, akwai ta abin nan, akwai wata wani lafazin ma na ta dan bambancin kadan ne a cikin Bukhari kansa a wani wuri, na so a ce ita ya kawo ba wannan ba. Sai ke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a wannan rana shine, ishtadda ghadabullahi ala qaumin dammu wajha rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ko dammu, wato fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka yi jini ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma makatha sa'atan, ya zauna wani lokaci mai dan tsawo kadan a wannan guri shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, sannan sai yake cewa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kun ga wancan darasin kenan, bayan an saukar da wannan ayi kenan, bayan wani lokaci kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Allah ka gafarta wa mutane na, domin ba su sani ba ne, jahilci ne yasa suka yi wannan abin da suka yi, ya Allah ka gafarta musu. Wace irin zuciya ce wannan? In ba zuciyar da take hangen Allah a komai nata ba, wanda aka yi masa irin wannan abu, ya tsaya ya mai ya ce waɗanda suka yi wannan abu Allah ya gafarta musu, ba su sani ba ne, jahilci ne, ai sai babbar zuciya, ko ba haka ba? Ina tuna wata lecture da wani malami ya yi wata rana, sunanta Akhlaqul Kibar, ta bani sha'awa matuƙa matuƙa. Akhlaqul Kibar wasu irin kissoshi ya rika kawowa wanda suke nuna yadda in mutum babba ne, ma'ana babban mutum ba mai girman jiki ba, ba mai yawan shekaru ba, yana nufin mutum mai zuciya mai faɗi shine babban mutum, wanda za a yi masa abubuwa da yawa ya ta shanyewa, a tsokane shi nan a yi masa wannan, a ce kaza a ce kaza, a yi kawo duka a kawo menene, gaba ɗaya bai ce uffan ba, yi shiru, maimakon ya rama da wani abu sai ya mayar da alheri to ne shine babban mutum to ya lecture mai fa'ida da irin waɗannan mawaqif dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai wani abun zaka ji zai sa mutum hawaye na yadda idan mutum wato Allah madauke hore masa zuciya mai fadi to ba abin da ba zai iya shanyewa ba baya bukatar kuma har ya bayyana halinsa kasa ana gane halin mutum na sha gaya mana wannan ta hanya nawa ta hanya biyu akwai hanya biyu da ake gane halin mutum yanzu nan masu son su tsokani mutum su ga inda ya dosa za su iya tsokanarsa ransa ya ɓaci in ran mutum ya ɓaci kuma ya zama ba shi da wani tsari da yake gudanar da rayuwarsa na addini ko kuma a ce yana da addini amma a lokacin sai ya manta wannan abu sai shaidan ya saitara sai ruhun intiƙami ya taso ma'ana tunanin ya rama shine kawai a gabansa ko kuma an taba shi duk wanda ya taba shi ko sai ya ga kaza to a lokacin nan sai Allah ya bar shi da wannan dabara to kuma a lokacin halinsa zai bayyana mai haƙuri ne shi na gaske ko ko dama tasannu'i yake nunawa yake kamar yana da haƙuri akwai kuma hali na biyu za a iya gane halinka idan abin farin ciki ya same ka abin farin ciki in farin cikin yayi yawa to a lokacin za ka ga yadda mutum zai dauke shi yawa ana ganewa wani kaga ya fashe da kuka saboda farin ciki ko yawa wani kuma dadin ya sa maimakon ya gode wa Allah sai ya ihu to duk wannan zuciyar ce take akan kasa danne tarbiyyar da aka samu al-muktasaba sai tarbiyya at-tabi'iyya ita ce za ta yi tasiri to shi yasa suke cewa nan ake gane malaman masu psychology sukan faɗi akan gane halin mutum saboda irin wannan don haka wannan lecture da nake ba mu labari tana da kyau ma ɗaliban ilimi su same ta in Allah maɗaukiya ya ba mu dama wata rana insha Allah mai ko makamancinta ko murere wasu abubuwa a cikinta insha Allah za ta ba mu darussa manya-manya daga cikin halaye manya na irin wannan halayen manyan mutane akwai wannan yanayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne kai musu wa'azi kai musu nasiha ƴan uwanka ne na jini ka ce Allah ya aiko ka kai annabin Allah ne ka zauna da su wasu sun yadda wasu ba su yadda ba sun ga mu'ujiza ƙuru-ƙuru abinda aka ce suka ce suna son mu'ujiza aka kawo aka je yaƙi na farko ka ci nasara a kansu sun ga mala'iku sun taimaka maka duk waɗannan abubuwan ai Allah ya nuna musu ko ba haka ba ne amma duk da haka aka zo yaƙin Uhudu suka yi wannan abu har da dukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan ciwo har jini ya bayyana amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya fare musu addu'a Allah ya hana shi sai a kyale su lamarin na Allah ne bar su da Allah to kuma sai ya dawo sai yake cewa Allahumma ighfir liqaumi ya Allah ka gafarta waɗannan mutane nawa fa innahum la ya'lamun domin ba su sani bane haka irin wannan halin na manyan mutane haka yayi shi a wancan tafiya ta Ta'if ko lokacin da aka zo da mala'ika Jibril ya dauko mala'ika mai kula da duwatsu cewa wannan duk duwatsun duniya a hannunsa suke Allah ya aiko shi a nemi izininka in ka ce to za a halakar da mutanen maka baki ɗaya da Ta'if duk a ruguza duwatsun nan na maka da Ta'if su ruguje a kansu a halaka garin gaba ɗaya a ce babu mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda halinsa na manya kirji mai faɗi sai ya ce me ya ce a'a yana fatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tsatsan waɗannan mutanen da suke wannan laifin suka jefe shi suka ji masa ciwo din a cikin su a samu ƴaƴansu da za su haifa su zo su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah su yadda da addinin musulunci kuma abin da ya faru kenan yawa to Allah madauki ya kara mana hakuri da tarbiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi shifa'i yazo a cikin ashafa lil qadi iyad na malam iyad ibn musa shine al-qadi iyad wanda ya rasu 544 annahu qala yace allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani bane kaga nan cewa yayi allahumma ighfir ko yawa to shi kuma a gurin qadi iyad abinda ya fadi shine allahumma ighfir allahumma hdi qaumi ya allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani bane to kamar da na ambata mana wannan riwaya akwai ta a cikin musnad na imam ahmad banda wannan akwai nafazin wato wannan lafazin ma irin sa kwatankwacin sa Bukhari ya ruwaito shi yace ne ishtadda ghadabullahi ala man qatalahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ishtadda ghadabullahi ala qaumin damu wajha nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallam kaga lafazin akwai shi cewa fushin Allah ya tabbata akan mutumin da annabi ya kashe shi fi sabilillahi wannan yadda lafazin bukhari yake kenan a wannan hadisi kun ji zancan fushin Allah ya tabbata akan mutumin da annabi ya kashe shi fi sabilillahi me ake nufi duk wanda ake yaki fi sabilillah ya zama ƙarshen rayuwarsa mutuwarsa ta zo ne akan hannun annabi to fushin Allah ya tabbata akan sa bayan cewa kafiri ne ya mutu a wajen yakin addinin musulunci to akwai azaba ta musamman ta fushi da Allah zai dashi cewa ai annabi ne ma ya kashe shi kaga wani in abin rahama ne in aka ce a hannun annabi ya samu shi ma rahama sa ai karuwa take to haka nan kuma in bala'i ne ta hanyar mutum ya zo ya yaki annabi sai annabin nan ya kashe shi da hannunsa mai albarka ya daga yadda ki mutum ya kai masa sara ya zama shine sababin karshen rayuwarsa to wannan Allah ya fushi dashi da yake nan ko sai kuma yace ishtadda ghadabullahi ala qaumin damu wajha annabi nabiyillahi har yanzu kuma fushin Allah ya tabbata akan mutanen da suka yi jini ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne 3846 kenan a sahih bukhari a wata riwayar wadda shaida ce za ta iya zama shahid ga wancan na farko da muka karanta na tabarani da kuma imam ahmad lafazin sa na hadisin abu huraira yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda ghadabullahi ala man fa'alu bi nabiyhi yushiru ila raba'iyatihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine a lokacin da aka karya masa hakwaran nan shine ya nuni da hannunsa zuwa ga wannan hakwaran yace fushin Allah ya tabbata akan mutanen da suka aikata kaza ya nuna wato hannunsa zuwa ga wannan hakwaran da aka karya aka wato aka fasa masa su ko kuma aka cire masa su sai yace fushin Allah ya tabbata akan mutanen da suka yi irin wannan aikin sai nuna wato wurin da aka ji masa ciwo din yace ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah haka nan fushin Allah ya tabbata akan mutumin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi fi sabilillah da haka wadannan riwayoyi da duk ka hada su sun karfafa wancan na at-tabarani da kuma shi ya kawo la'alla da yafi munasaba da abu to jazakallahu khairan wa buri kafi yace la shakka anna al-mushrikeena kanu yahdifuna al-qada'a ala hayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lalle babu kokonto ba tantama cewa mushrikai fa abinda suka yi hari shine su wato ko ince burin su shine yahdifun burin su shine al-qada'a ala hayati rasulillahi su gama da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kare ta kun san kalmar karewa daga hausa daga larabci take abu ya kare daga qada ne shine bahaushe mun san bod wani radi yake ce mata ko yawa to shine har ta zama karewa har muka koma muka saki juya ta koma ya kare ma asalin ta larabci ne to shine yake cewa dama manufar su abinda suke so shine su kare rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa annal qurashiyyin sai amma kuma waɗannan ƙurayshawa guda biyu to yanzu zai sake dawo mana kan labarin mai Talha ibn Ubaydillah da kuma Sa'd ibn Abi Waqqas suka aikata bari mu ji yanzu waɗannan mutum biyu Sa'd ibn Abi Waqqas da kuma Talha ibn Ubaydillah qama bi butulatin nadiratin sun yi wani abun bajinta wato wanda ba a saba ba shine nadira ba a saba ganin ma mutum namiji ya yi irin wannan abin da suka yi su waɗannan mutum biyu wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qatila bi basalatin munqati'atin nadhir kuma suka yi yaki da wata irin gwarzantaka shine basala bajinta wadda take munqati'atin nadhir mai kama da ita ba a saba gani ba shine wato mai wato ba a ganin ba a san mai kama da ita irin wannan bajinta ba hatta lam yatruka sabilan ila najahil mushrikin fi hadafihim har sai da ya zama cewa gashi cewa wa huma ithnani fa hasib tare da cewa su biyu ne fa hasib kawai shine ma'anar fa hasib tare da cewa su biyu ne kawai to basu bar sabilan wata hanya ila najahil mushrikin fi hadafihim wajen cin nasarar mushrikai ga wannan buri nasu a ce ya cika ba wa kana min amhari rumatil arab wannan mutum biyu da Talha ibn Ubaydillah ku rike wannan da Sa'd ibn Abi Waqqas suna cikin mutum biyu waɗanda suka fi iya harbi da kibiya da mashi a cikin larabawa ma ba zancen wato a cikin sahabbai ba a larabawa ana zancen su wajen iya harbi to me suka yace fatana gola sai da suka fito da kibiyoyin su kawai harbi suke duk inda suka harba sai ya tafi inda suke so ya tafi a suka fito da wannan kibau din su hatta ajhada har sai da suka gusar da mafarazatan mushrikin wannan gungu na mushrikai a ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kore su suka gusar da su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kore su duba bajinta da kibiya kawai daga nesa dak wannan harba sai da suka kare suka kore mushrikan da suke kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan ba mutumin da iya harbi ba garin ka kare mutum kai gashi can kai ga shi gashi can kai ga kanan ai garin sa in baka iya ba makila wanda kaje karewa sai ka same shi yauwa kaga kwarewa kenan ta iya wato harbi to wannan mutum biyun da Talha ibn Ubaydillah da kuma Sa'd ibn Abi Waqqas abin suka kike kenan to zai fara mana da labarin Sa'd ibn Abi Waqqas me ya aikata sai ce fa amma Sa'd ibn Abi Waqqas amma Sa'd ibn Abi Waqqas faqad nasala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinanata sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masa da kibau din sa ya cire masa wata guda daya wa qala yace irmi fidaka abi wa ummi yace je kai jifa je kai harbi da wannan ubana da uwa ta fansa gare ka injiwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake giya wa Sa'd ibn Abi Waqqas shine har shi Sa'd ibn Abi Waqqas ya zo a riwayar mai ingantacciya al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa yake fadin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min fida'i da iyayensa wato yace fidaka abi wa ummi wannan lafazi ne da Larabawa suka saba fadin sa Ibn Hajar yake cewa wannan haka nan Ibn Battal a cikin sharhin sa na wannan hadisi yace wannan kalma in aka ce fidaka abi wa ummi fassararta a Hausance me ake nufi kamar da na faɗa ko da uwata da ubana su zama fansa gare ka to suka ce abinda ake nufi ba wai fansar bace ta maganar a sayar da su a madadin wannan amma suka ce kalma ce da take nuna tarhibi da kauna da kuma girmama mutum girmamawa ce babba har mutum ya kwatanta wani da iyayensa ya ce za su iya zama fansa gare shi wato gare shi shi wannan mutumi kun fahimci wannan zancen kamar yadda su sahabbai suka saba gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace ya rasulullah fidaka abi wa ummi da uwata da ubana gaba ɗaya fansa gare ka ma'ana zan iya hakura da su a madadinka saboda kai sun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yawa annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani to girmamawa ce shi ma gare shi su ma kuma kalma ce ta girmamawa da suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan banda shi kansa Sa'd ibn Abi Waqqas da ya ruwaito hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ruwaito wannan hadisi shi ma nan a cikin Bukhari Al-Imam Bukhari ya ruwaito daga Ali ibn Abi Talib yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba hadawa wani mahaifansa yasa su fansa gare shi ba banda Sa'd ibn Abi Waqqas annabi ya ce wa mutum fidaka abi wa ummi je kai kaza ba a tabewa wani ba sai Sa'd ibn Abi Waqqas duk da akwai wasu riwayoyi kamar yadda Ibn Hajar ke cewa an ruwaito wasu riwayoyi dangane da Az-Zubair ibn al-Awwam shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya masa wannan shine har shi Ibn Hajar yake cewa wannan Aliyu ya faɗi wannan ne gurgudan ilimin sa ma'ana abinda Aliyu ya sani kenan bai san da wannan riwaya ta lokacin da annabi ya gaya wa Zubair ibn al-Awwam shi ma irin wannan kalma din ba wasu kuma sun yi suka ga riwayar Az-Zubair ibn al-Awwam cewa bata inganta ba to wallahu a'lam a takaice dai wannan falala ce ga Sa'd ko ba falala ba ce falala ce babba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutum fidaka abi wa ummi to shine ce wa yadullu ala mada kafa'atihi daga cikin abin da ke nuna wa mutum matukar wato isassa wadda kuma ƙarfinsa da iyawarsa shi Sa'ad ibn Abi Waqqas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lam yajma abawayhi li ahadin ghairi Sa'ad annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba hada iyayensa ga wani ba yace fidaka abi wa ummi bai taba ga wani ba banda Sa'ad ibn Abi Waqqas ga riwaya can kuma mutun ya duba abinda malamai suka fadi akan wannan kunga kowanne ya ishe shi falala saboda iya harbin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan kalma yace gashi je ka harba wannan yi harbi da wannan a uwata da ubana fansa gare ka sallallahu alaihi wasallam yace wa amma Talha ibn Ubaydillah amma Talha ibn Ubaydillah bari mu ji shi kuma me ya faru dangane da shi faqadra wan nasa'i an-nasa'i ya fito da wannan hadisi ya ruwaito an Jabirin daga Jabir dan Abdullah qissata tajammu'il mushrikin ko wato kissar taruwar da kuma haduwar da cincirin da mushrikai haula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min al-ansar tare da shi a lokacin nan akwai wasu daga cikin mutanen Madina al-ansar nan wannan ne kissar da muka karanta a baya ko qala jabirun sai jabir yake cewa fa adraka al-mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da mushrikai suka cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka same shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallil qaumi wane ne zai iya tsare min waɗannan mutane wane ne zai iya tunkara su ya yake su shine ma nan mallil qaumi mallil fulan ke in an ce mallil fulan waye zai ji min da wani fa qala talhatu sai talhatu ibn ubaydillah ya ce ana gani ya rasulullah ثم ذكر جابر تقدم الانصاري sannan sai jabir ya bada labarin yadda su wadancan al-ansar wannan ya gabato a kashe shi wannan ya gabato a kashe shi ba har an kashe su bakwai ba to duk jabir ya bada wancan labarin a riwayar nasa'i wa qatlahum wahidan ba'da wahidin da kisan da aka yi musu daya bayan daya bi nahwi ma dhakarna min riwayati muslim gurgudan abinda muka faɗa a riwayar muslim ayya mun karanta wannan a baya ko a riwayar al-imam muslim ibn al-hajjaj yace falamma qutila al-ansar kulluhum yayin da aka kashe waɗannan samari na mutanen Madina baki ɗayan su taqaddama Talhatu sai Talhatu ibn Ubaydillah ya gabato qala sai yace qala Jabir sai Jabir yake bada labari thumma qatala Talhatu Talha yayyaki qital al-ahad 10 yaqin mutum 11 kai ka ce mutum 11 ne aka hada shi guri guda aka hada su guda hatta duribat yaduhu sai da aka sare hannunsa fa quti'at asabi'uhu aka yanke masa yatsu yatsunsa aka yanke wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa has wannan kalma ta has kalma ce irin kamar Bahaushe yace maka wash in yaji zafi to haka Balarabe yake in yaji zafi zai ce has kamar yadda Bahaushe in ya ji zafi me yake cewa ko bai ce wayyo ba zai ce wash yawwa in ba kash bane in an ce kash kalmar nadama ce yawwa amma aka ce wash kalmar menene jin ciwo ka ji zafi a jikinka an taba ka yawwa fa qala annabiyyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law qulta bismillahi da ka ce bismillahi maimakon ka ce has dinnan da bismillahi kace la rafa'atka al mala'ikatu wan nasu yanzuru yace wallahi da mala'iku sun zo sun yi sama da kai mutane suna kallo saboda wannan abin da kai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin sa daban ne Allah ya ilmantar da shi abubuwa da yawa bai ilmantar da mutane ba ku duba ku ga ya san wannan abu Allah ya gaya masa da Talha ibn Ubaydillah ya ce bismillah maimakon yace has to da mala'iku za a gani kuru-kuru sun zo sun yi sama da Talha ibn Ubaydillah shikenan yayi gaba Allahu akbar to amma bai wannan ba ba kuma uquba bace akai masa karin dai ya zauna a duniya ne ya samu wani darasin kuma yau shine har malamai suka tattauna anan cewa shin wannan tana nufin na farko dai darasin farko idan mutum ya ji ciwo radadi a jikinsa zai iya cewa bismillah kun fahimci wannan yau na biyu shin wannan kalmar idan wani ma ana yaki sai aka ji masa ciwo sai ya ce bismillah za a ga mala'iku sun zo sun yi sama da shi malamai suka ce a'a wannan ta musamman ce ga Talha ibn Ubaydillah da yayi haka to da abu kaza ya faru yawa kada wani ya ce misali zai irin wannan shi ma yanzu ya ce bismillahi ya ga ko mala'iku za su yi sama da shi ya ce wannan hali ne khas ga shi wato Talha ibn Ubaidillah kun ga kenan duk da haka ko da bai faɗa ba to falala ce gare shi ashe ya kai a ce girmansa da darajarsa da imaninsa da matsayinsa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san da yake wa annabi ya kai a yi masa irin wannan inda bai ce kaza ba ko ba fiye wannan ashe kenan wannan bawan Allah yana cikin manya-manyan bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya san haka yauwa kaga sabanin yadda masu sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke faɗi hadda shi dangane da wannan ma hadda wata tuhuma mafi wato kazanta da shi a suke tuhumar Talha ibn Ubaidillah ba dan komai ba saboda da Aisha da Talha da Zubair wannan mutum uku a yakin jamal da aka yi tsakanin bangarorin gefen Muawiya da gefen Ali ibn Abi Talib a fitinan nan da aka yi wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum uku sun tafi domin su yi sulhu tsakanin waɗancan bangarori da Aisha daga Makka suka tafi suka yi Basra da Aisha radiyallahu ta'ala anha akan raƙuminta da Talha da Zubair suka tafi domin su yi sulhu ga waɗannan bangarori amma da suka je suna ƙoƙarin sulhun har an kusa cin nasara sai munafikai da suka zo dama domin su rura wutar fitinar suka ziga kawai sai wani ya ce laha an kashe wani an kai hari ga wani shikenan sai wurin ya rincaɓe sai yaƙi-yaƙi wannan fa shine sababin ba asali don su yaƙi Aliyu suka tafi ba amma a gun Shi'a a cikin littafansu kullun zancensu waɗannan mutum uku sun je sun yaƙi Ali don haka suka ƙirƙiro ƙarerai suka dangana musu shine suka dangana wannan magana hadda cewa wai Talhatu ibn Ubaidillah wai ya auri Aisha har sun ya kwana da ita a wannan tafiyar duk a cikin littafin shi a suka rubuta wannan saboda cin mutunci na farko ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma ga shi wannan bawan Allah wanda ku duba matsayinsa a gun annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shine garin kare annabi aka gutsire masa yatsunsa ba ga garin zagin annabi ba ba garin zagin wani ba kuma yana da kyau mutum ya kiyaye maganganunsa in mutum Allah ya kama shi wallahi da irin waɗannan maganganun Allah na lalata rayuwar mutum ne in ya saba da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama a lalace fitinar duniya kawai ta ishe shi ba jin daɗin rayuwa ba komai saboda wannan bayin Allah da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kariya da matsayin da suke da shi a ce mutum shi addininsa wai abinda yake son Allah ya bashi lada shine ya zage su ya ci mutuncinsu ya ce musu lalatattu saboda kawai ƙaryar da ya karanta a tarihi Allah madauki ya taimake su ya kare su ya saka musu kuma da abin da aka yi musu marar kyau to kar mu bata dadin labarinmu da abin da ba shi da dadi sai ce wa waqa'a inda al-hakim ya zo a wurin al-hakim fil iklil al-iklil annahu juriha yawma ko yawma uhud cewa shi sa'a Talha ibn Ubaidillah an ji masa ciwo ranar uhud 39 aw 35 ciwon da ke jikinsa ya kai 35 ko 39 ciwon da aka ji masa garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin ya tsare rayuwar annabi kar a zukar a kashe ta sai da aka ji masa ciwo ɗaya-ɗaya a jikinsa 35 ko 39 sannan kuma ga babbansu shine wannan yatsa da ko yatsu da aka cire masa wa shullat isbi'ahu kuma aka wato maida yatsunsa guda biyu ba sa aiki shine shullat nan ce shalal shine wato shanyewar wani bangare na jikin mutum yauwa kamar ciwon polio da ake faɗa sunansa shalal yauwa ciwon shalal shine ma'ana ciwon shanyewar wani bangare na jiki to idan ya zama dai ma'ana jijiyoyi na wani bangare na jikin mutum suka daina aiki ya zama wato wannan bangaren baya jin komai da za a sa shi a wuta ko sanyi ko wani abu ba zai ji ba shi ake nufi da dama a jijiyoyinsa sun daina aiki wannan shine shalal a kowane bangare ne ya samu to haka ya samu ga shi Talha ibn Ubaidillah sakamakon abin da aka yi masa a haka wannan bawan Allah daga baya haka ya rasu da wannan alama a jikinsa wanda kowa ya sani a tarihi da tambaya aka yi a ina aka ji masa wannan ciwo a kare manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya za a yi wannan mutumi a ce masa kuma mutumin banza kawai saboda sun samu sabani da Ali an manta kuma yana cikin waɗanda lokacin da Umar ya ba da umarni ya zaɓi mutum shidan nan su tattauna a kan su zaɓi khalifa daga cikinsu akwai wannan mutumin a ciki ai ko su nawa ne su shida dawa dawa Sa'ad ibn Abi na farko mu dauko daga girman daga manya Uthman sai Ali Sa'ad ibn Abi sai Talha da Zubair sai kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas sai Abdurrahman bin Auf waɗannan mutun shida a karam farko da Talha da Zubair suka ce su sun bari Ali suka bar waje sun janye nasu sun bari sun bar wa Ali to yanzu wanda yayi wannan ka zo ka sashi cikin kuma makiya Ali har da la'ana da tsinuwa da menene har a kirkiro wani abu da ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan iyalinsa abinda shi kadai ya isa Allah ya mutun azama ya kafirta Allah madauke tsari to shine sai yake cewa ina ne yawa wasulat isbahu ko ay as-sababa wallati taliha aka wato shanye masa hannunsa manuniya shine as-sababa wallati taliha da wadda take binta in an ce sababa wallati taliha karka dawo baya gaba za kai mun fahimci abin yawa domin wannan shine ibham da ban yake in aka ce wallati yali wanda hannun da ke bin wannan manuniya to ba dawo baya za kai domin wannan ai nesa sosai yake wanda yake kusa shine ana nufin ɗan tsakiya yau karka bata lokaci to wannan ana ce masa wallati yali sababa ana ce masa alwusta a kun san suna waɗannan ya tsufo ya suna wannan ibham wannan fa sababa wannan alwusta wannan fa khunsar wannan kuma binsar yau to muje to shine sai yake cewa warawa al-bukhari al-imam bukhari ya ruwaito har yanzu an qais ibn abi hazim daga qais dan abi hazim qala yace ra'aytu yada talhata shallaa naga hanin talhata ibn ubaydillah ashanye shine shallaa kasancewa yad mace ne a ka'idar larabci suna cewa kar mu shiga zancen dai larabci duk wani bangare na jikin mutum wanda yake guda biyu ne to mace ne ba namiji bane kun gani duk bangaren mutum gabar da take jikin mutum in dai guda biyu ne to daya in ka tashi fadansa to mace ce ba ka sa mishi lamirin namiji ba kowanne ku rike wannan ka'ida ce kowanne ba kaga da hannu ba a cewa hadha yaduhu inda Hausa ne shine zamu fadi wannan a ce wannan hannunsa ne guda daya ko yau a larabci sai dai a ce hadhihi yaduhu hadhihi rijluhu yau to haka suke to yace ya ga wato hannun Talha ibn Ubaydillah shallaa wa qabaha annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawma uhudin ya kare da ita ne ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar yakin Uhud ku duba ku ga ashe mutumin da wannan alama za ta zama tare da shi har ƙarshen rayuwarsa alamar ku ita ce kuma kowa ya sani wai Talha me ya samu hannunsa ne ai kaza da kaza ne garin yaya garin kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan Allah ya bar masa alamar da tafi karfin azo a ce kuma daga baya ya bar addini yayi kafirci yayi kaza yayi kaza kawai ba dan kuma komai ba sai saboda wani tarihi ma wanda yake na ƙarya Allah sauke yace warawa Tirmidhi ya ruwaito wa Ibn Majah da Ibn Majah yau wancan kissa da muka karanta ta Nasa'i wanda yace mana An-Nasa'i ya ruwaito daga Jabir dan Abdullahi ko akan abin da ya faru ga Talha din nan har maganar mala'iku za su daga shi da yace bismillah to har zuwa ƙarshen ta darajar isnadin hasan ne al-maqdisi al-tafsir al-mukhtara ya ruwaito hadithin kuma yace hasan ne Sheikh al-Albani ma yana cewa wal hadithu hasanun bi majmu'i turuqihi a cikin as-silsilah sahiha haka nan kuma yana cewa asalin riwayar wannan ta Tirmidhi wanda zamu zo mu ji yau ga tanan bamu zo kanta ba yace warawa Tirmidhi Tirmidhi ya ruwaito wa Ibn Majah da Ibn Majah anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fihi dangane da Talha yawma idhin a ranar yakin Uhud din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard duk mutumin da yake so ya ga shahidi yana yawo a bayan ƙasa falyanzur ila Talha ibn Ubaydillah to ya kalli Talha ibn Ubaydillah duk mai son ya ga shahidi yana yawo a bayan ƙasa wannan Tirmidhi ya ruwaito a cikin Kitabul Manaqib da Ibn Majah Mal Albani yana cewa wannan riwayar ita shi isnadin da'ifi ne yawa amma kuma yana da shahid wato mai kyau in an ce shahid mai ake nufi da shahid a mustalahul hadith a ce wannan hadisi da'ifi ne wa lahu shahidun, yana da shahid. Akwai babu da zamu ji ana cewa babun ash-shawahid wal mutaba'at, ko mun taba ji yau? Alhamdulillah. To ash-shahid shine hadisin da wani sahabi ya ruwaito irin yadda wani sahabin ma ya ruwaito, mun gane. Mutaba'a kuma a sami wani tabi'i ya ruwaito irin yadda wani tabi'i ya ruwaito, yadda wannan zai karfafa wancan, ko da wannan ya zama da'ifi to wancan zai taimaka masa. Kun fahimci abin? Yawwa. In an samu sabanin sahabi, wannan sahabi daya amma wani malamin ya ruwaito yadda wani ya ruwaito a cikin isnadin wancan, ma'ana kafin sahabi, sai a ce mutaba'a ce, tabi'ahu fulan fi riwayati hadhal hadith. In kuma ba, in kuma sahabin daban ne, kun ga wani hadisin ne daban kenan, wani isnadin ne daban, sai a ce to koda wannan ba ingantacce bane, to ya zo ta wani bangaren, ta wani sahabin daban ya rawaito wannan hadisin, amma kuma kamar yadda yake dangane da wannan din yace mursal ne, bai kai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ba a faɗi sahabin hadisin ba, tabi'i ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Mun dai san waɗannan ka'idoji alhamdulillah. Yace warawa Abu Dawud at-Tayalisi, Abu Dawud at-Tayalisi wannan daban yake da Abu Dawud, wani mai sunan da ake cewa sunan Abi Dawud, ai mun san shi ko? Yawa, to daban yake wannan Abu Dawud at-Tayalisi, shi daban yake. An Aisha, ya rawaito daga Aisha, qalat, ta ce kana Abu Bakr, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, idza dhakara yawma Uhud, in ya tuno ran yakin Uhud, in ana zaune sai Abubakar ya tuno ranar yakin Uhud, kala, ku duba fa Abubakar da kansa, kun san girman sa da matsayin sa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a wannan addini, in ya tuno ranar yakin Uhud, in yana zaune ya tuno yakin Uhud, kala, sai ya ce zalikal yawm kulluhu li Talha, wannan ranar gaba ɗayan ta Talha ce, shine ya cinye wannan ranar baki daya, don babu wanda ya samu irin abin da ya samu na falala, shine aka yi masa kaza kenan a hannunsa dangane da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai wa qala fihi Abu Bakr as-Siddiq, har Abu Bakr ya faɗi wasu baitoci dangane da shi, yana cewa ya Talha ibn Ubaydillah qad wajabat laka al-jinan wa buwi'at al-maha wa buwi'at al-maha al-aina. Yace ya Talha ibn Ubaydillah, ya kai Talha dan Ubaydillah, qad wajabat laka al-jinan, aljanna ta tabbata gare ka. In ji waye? In ji Abubakar. Su waɗannan su ne mutanen da suka zauna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ji abin da ya faɗa, suka ga darussan da aka yi a gabansa, suka ga yadda ya ɗauki abu da muhimmanci, don haka sun san cewa Talha ibn Ubaydillah dan aljanna ne qat'an, su suke ba da labari, kuma dama yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa bushara da aljanna tun kafin wannan lokaci, kun gane wannan, ko kuma bayan wannan lokaci, amma duk da haka wannan matsayin daban, wancan kuma daban. Akan wannan matsayin kawai a ce ga wani ya kare manzon Allah, idan wani zai shiga aljanna saboda baiti da ya yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kare shi, to ina ga wanda kuma ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannunsa ya kare rayuwar manzon Allah daga akareta, mun fahimci wannan, shi kadai ya ishe shi wani abu ballantana, kuma dama an masa busharar aljanna din, to shine Abubakar da ya san wannan abun hakika ne yake kara wannan magana, yake cewa ya Talha ibn Ubaydillah qad wajabat laka aljinanu aljanna, wato gidajen aljanna sun tabbata, sun wajaba gare ka, ma'ana tahaqqaqat laka, ma'ana suka cancanci shiga aljanna, kana cikin aljanna insha Allah. Yace wa buwita, za a baka nan buwi'a, asali a tattara a ba mutum masauki, to amma nan tunda ya kawo al-ma'al-aina, al-ma'al-aina asali ana nufin mata kyakkyawa, ma'ana za ka samu mata kyawawa a aljanna, tare da cewa asalin kalmar al-ma'a ana nufin baqarul wahsh, wato ƙauna ko saniya ta jeji, ita ake nufi da wato wannan aina, duk da wannan shine fassarar da shi ya kawo, amma a littafin larabci al-maha din ne aka fassara da baqarul wash, ba aina din ba, mun fahimci abin? Yawa, kuskure a kasa wannan alamar, kun ga cewa yayi a kasa inda yake a wurin ku, yace wal inu baqarul wash, a'a al-maha shine baqarul wash ba aina ba. In aka hada kalmomin guda biyu ana nufin mace mai kyau. Yawa, to shine yake cewa zaka sami mace mai kyau ko mata masu kyau a aljanna. As'alullah tabaaraka wa ta'ala
an yuhaqqiqa lahu dhalika faqad thabata insha Allah yace wa fi dhalika adh-dharf ad-daqiq was-sa'ati al-harijah a wannan yanayi mai zurfin lamari mai wahala mai tsanani kuma da sa'a mai kunci anzalallahu nasrahu bil ghaibi Allah madaukaki ya saukar da taimakon sa da gaibi ma'ana mutane ba su sani ba Allah madaukaki ya saukar da sakamakon sa da cin nasarar sa ga mu'minai fa fi sahihain ya zo a cikin sahihain Bukhari da Muslim an Sa'd daga Sa'd ibn Abi Waqqas qala yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm uhud naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawm uhud ranar yakin uhud wa ma'ahu rajulani tare da shi akwai mutum biyu yuqatilani anhu suna kare shi suna masa yaki suna kare shi alaihi ma thiyabun bidun da fararen tufafi suna sanye da su ka ashaddul qital yaki wanda ya kai matukar da za a kira shi yaki mafi tsanani suna ta kokarin su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'aytuhuma qablu wala ba'du tunda na gansu a wannan rana dama ban taba ganin su ba kuma daga wannan rana ban sake ganin su ba wa fi riwaya a wata riwayan yace ne yani jibril wa mika'il to shikenan kun ga gata ya kare ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril da mala'ika mika'il aka turo su biyu su yi wannan abu ashe kun ga wannan ya nuna mana dama abinda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har saran ya same shi ta wani wuri duk me ake so darasi ne ake so a nuna mana Allah madaukaki bai yi nufin dama ya kare rayuwar manzon sa daga yaki na farko babba ina nufin manya Badr ayi na biyu kuma shikenan a kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ne nufin Allah ba Allah ya yi nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai rasu ba har sai addinin nan ya mamaye iya jaziratul arab kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da kasashen larabawa gaba daya suka shiga karkashin addinin musulunci sahabban su kuma sune suka wato tura musulunci ya shiga sauran wurare wannan kuma kamar da na sha gaya mana dama shine laifin sahabbai a guri mai ganin laifin su dama shine wannan aikin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane ya ja hankalin su kuma ya kira su sun karbi la ilaha illallah a jaziratul arab ya fara fita zuwa kasar rumawa an fara kai hari ga rumawa yakin tabuka Allah madaukaki ya karbi ransa ya tura usama ibn zaid shi ma duk yaki rumawa ne to a wannan karan shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta kare lokacin da ma tura usama ibn zaid bayan sa zamanin abubakar aka karasa wannan yaki na yakin rumawa sannan kuma su zamanin umar Sa'd ibn Abi Waqqas waɗannan su suka wato kai musulunci zuwa kasar Farisa wannan kuma shine laifin su shi yasa kullun ake tsine wa Umar a addinin Shi'a shi yasa kullun ake tsine wa Sa'd ibn Abi Waqqas a addinin Shi'a ba dan komai ba saboda sun cire majusawa daga bautar wuta sun kawo su la ilaha illallah sun gusar da wato wannan daula da ake ce ma daular Kisra wanda ita ce daular Farisanci daular Iran wannan shine laifin su Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu ya tabbatar da mu kuma akan hanyar su hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk